你得拿出这个阿布加直升机可能找人找人在这玩了过去呢就没说过嘛可住那这么在我找过那的一些人我们那住啊地地我能看看有一些 kilometer 比我们的说看看吧但那个不帮我查现在国家人你 overtaking 人家你个白比呢那用 overtaking 人家现在个目前你是三六库我能新疆的一些看体体那是个三六库现在刚说的开人说家那跟你这样也都kun diga sayar ga ya so ya sa magazin to gaskiya na san ba sojoji bane sai ko nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin in rubo baki na abin da naji a kafata shine har sashi nace da wanda muke tare da shi sun harbe ni to Allah bai sa bai sa na saya ba sai na sake take mota ina kokarin mu tsira gaba daya na biyu ya sake fitowa shi ma yana sanye da kayan sojoji sai ya harbi tayar mu sai motar ta sauka da ta sauka still na ci gaba da jan motar nan da karfi muka tafi har muka kai wuri mun nan ba su tazara kadan sai na hango mutane daga dan nesa nesa haka cikin suna lekowa to sai na ji tsoro ko su ne su suke akwai ina a wannan gurin so sai na yi whoop sai na maida motar gefen titi sai na bude kofa ta da gefen nace masa manir ku maza ku fita da mutum bai a baya da manir ɗan uwansa ne dama ni nake tuki suna fita suke cikin daji sai ɗaya na karshe sai kokarin ya biyo ni yayin kura ya biyo ni sai ga wata mota tana tahowa so wannan ganin da ya mota tana tahowa sai na juye miro na dan ni ba rude ba sai na juye miro na sai yake kallo baya so wannan mutumin sai fasa biyo ni shi na karshen wanda baya sanye da kayan sojoji ya fara harbin wanta ina kallo ya taka burki ya tsaya to sai na yi amfani da wannan damar sai na sako da na sako ko kafata na tashi sai na ji na fadi to da na ta fadi sai na ta jan jiki har Allah ya sa na shiga cikin daji ni ma na samu duhuwa na buye na rirfe jiki na da ganye har suka gama abun surun minti 15 zuwa 20 so lokacin da naji dan sanda kamar ana ce mutane ko ba za ku tsaya bane ana ce muku ku tsaya kar ku fada cikin hadari sai naji aya ne mutane sai na fahimci ba sun joji sun zo kashe wadancan mutanen da na gani ba maharam bane dan gari ne daga nesa suke lekowa sai na jawo jiki na fito na daga hannu na suka ganni dama tuni su wadannan sun fita waje suna cewa akwai dan uwansu an harbe shi yana cikin daji so sai aka zo aka dauko ni aka fito da ni daga nan asibitin St Gerard's aka kai ni muka je suka yi wanke ciwon suka yi min allurai aka bani gado aka kuma yi hoto to kashi gari sai likitan ya zo ya nuna min hoton ya ce min ga harsashi a kafata ya zauna guda daya ga kuma karaya sai ya ce to in yi hakuri za su ringa wanke ciwon idan suna wanke ciwon har zuwa ranar Laraba akwai likitan su zai zo daga Jos consultant din su sai ya faɗa abin da ya kamata a yi to fadin hakan shi ya likita ne na ga yaushe zan zauna da harsashi a jikina har kwana 5 sai na nemi yan uwana muka yi magana muka yanke shawara cewar mu tafi Kano asibitin kashi so daga baya dai aka sake wata shawarar aka ce a tunda ya hada da harbi su ma asibitin kashin a Hakura mu tafi nan asibitin sojoji na 44 so kuwa hakan aka yi ranar Asabar muka nemi transfer muka dawo muna dawowa kafin mu zo ma medical team suna kasa suna jiran muna zuwa suka yi duk abin da ya kamata ranar Lahadi kuwa wurin 12 suka zo suka dauke ni daga dakin da nake aka cire harsashin
dan jaridar gidan talabijin gwamnatin Najeriya wato NTA Abdullahi Aminu kenan da bayani akan yanayin da ya tsinci kansa a hannun yan bindiga dadi a lokacin da yake kan hanyar Abuja zuwa Kaduna wani ganau da ya buƙaci a saka ya sunansa a ƙauyen Tungan Maji ya bayyana cewa yan bindiga sun afkawa al'ummar yankin ne da misalin karfe 1 da minti 10 na dare inda suka yi ta harbi suka shiga gidajen mutane tare da kwashe kayan abinci da kuɗaɗe kuma suka yi awan gaba da mutane 12 cikin daji amma daga baya suka saki mutane 5 da suka hada da dattawa.
It happens on Thursday night stroke Friday morning at about 10 minutes after 1. You know, at that time they were just shooting and we don't hear the gunshot all over the place until the morning. We noticed that they are kidnapped and they have gone away with about 12 people and they carried the people through the bush. They did not come with vehicles anyway.
Majiyoyi daga jihar Kaduna sun bayyana cewa yan bindiga da ake zargin makiyaya ne sun yi awan gaba da yan gida 117 a yayin da suke kan hanyar zuwa gona tare da jikatta sauran yan uwan hudu a ƙauyen Udawa dake karamar hukumar Cikun na jihar. Wani shugaban al'umma a ƙauyen Udawa, Liman Hussein, ya bayyana cewa yan bindigan sun afka musu a ranakun Juma'a da Asabar inda suka yi garkuwa da mutane da dama. A jihar Ikitima da safiyar ranar Litinin ne ƴan bandiga suka farwa gidan director gudanarwa na ayyukan kananan hukumomin jihar David JJ Lowo dake unguwar Igirigiri na fadar gwamnatin jihar inda suka kashe shi hukumomin tsaron kasar da suka hada da rannan ƴan sanda rannan soji hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da sauransu sun bayyana cewa suna yin duk me yiwuwa wajen tsare rayuka da dukiyoyin al'umman Najeriya duk kokarin ji ta bakin gwamnati akan matakan da take dauka akan yawan harharen ƴan bandiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na baya-bayan nan da ya ci tura Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.